Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa wa ba'd. Darasi na 13 a cikin littafin Khulasatu Nurul Yaqin, wallafan Sheikhul Malami Dr. Umar Abdul Jabbar. Matashiyar karatu Malike cewa iza'u Quraishin lir Rasul sallallahu alaihi wa sallama, cutarwar da Quraishawa suka rika yi wa Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Akhazat Quraishun tu'zir Rasula, yanzu Quraisha bayan sun tafi wajen Abu Talib har su uku, suka ga abu kullum karuwa yake, sai suka dauki tafarki sabo, shine na cutar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan ya gaji ya bari. Wa tastahzi'u bihi, kuma suka rika yi mishi izgili, khususan idza zahaba ila salat, barantana ma idan ya tafi zuwa ga yin sallah. Ba'da an ra'at istimrarahu fi da'wa, bayan Quraisha sun ga yanda Manzon Allah ya dage ya ci gaba akan kiran mutane zuwa ga addini, wa difa'a ammihi anhu, kuma da kariyar da ammishi yake bashi, wa kana sallallahu alaihi wa sallama yuqabiluhum bil hilm, Manzon Allah yana fuskantar su suna zo mishi a gatsau gatsau, shi kuma yana fuskantar su da al hilm, shine tafshin hali, was sabri da haquri, wal lutfi da bi asannu, wal afwi haka kuma da yahiya. Wa kana ashadduhum idha'an lirrasul sallallahu alaihi wa sallam Abu Jahl, kuma a cikin Quraisha ma wanda yake cutar da Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Abu Jahl, sannan kuma Abu Lahab, sannan kuma Uqba ibn Abi Mu'ayyib, sannan wal Walid ibn al-Mughira da al Walid ibn al-Mughira, wadannan mutane guda hudu su suka yi cutar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Malike cha wa qad intaqama Allahu min jami'il mustahzi'in ba'da al-hijra, kuma haqiqa Allah yayi kamuwa ga dukkan wadanda suke yin izgirin nan bayan hijra Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Dan haka fa minhum man qutila, daga cikin su akwai wanda aka karkashe, wa minhum man ahlakathu al-amrad, daga cikin su kuma akwai wanda cututtuka suka halakar da su karshe dai aka samu lafiyar su. أخذت قريش مالك تاء الخلاصة أخذت قريش في إذاء الرسول قريشا وسرقا جمد تشتر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سنة تشتر شي وكان يقابلهم بالحلم الحالي شكمينا خسكنت تشتر والتاس دبي أسهنو والصبر دحقولي وأشد أعدائه أبو جهل ما في جرما مكيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شين أبو جهل أبو لهب دعقبة دم أبي معيد. Matashiya ta ga Malike cewa iza'u Quraishin lis-sahaba, yanzu sai cutarwar da Quraisha suka rika yi wa sahaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malike lamma ra'at Quraishun, lokacin da Quraisha suka ga cewa annar rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtarama, mazalla sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mutum wanda yake azizan madaukaki, muhtaraman abin girmamawa a cikin jama'a, imtana'u an azahu, sai suka kame da game da cutar da shi, wa aqbalu ala ashabihi bil idha, suka huskanto kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cutar da su, wala siyamal mustad'afin, barantana wadanda suke masu rauni, allazina la nasir lahum, wadanda ba su da wanda zai kawo su dauki, fa akhazat kullu qabila, sai zamanto kowace kabila ta dauki hanyar ta'zib man aslama minha, azabar da dukkan mutumin da ya musulunta a cikin kabilar sai ayi ta azabtar da shi, bil habsi, ta hanyar a sashi kaso, wal darbi, a riƙa bashi kashi, wal ju'i, a bar shi ji yunwa, wal adashi, a bar shi ji kishirwa, hatta sara al wahid minhum, har ta kai wasu daga cikin sahabbai la yastati'u al julusa, baya iya zama saboda tsabagen yunwa da yake ji da sauran nau'i na cutarwa, wala yadri ma yaqul, kuma bai ma san me yake cewa ba in yana magana, min shiddatil azabi, saboda tsananin azaban da aka musu, wa mimman uzibu, na daga cikin wadanda aka azabtar da su Bilal da Ammar ibn Yasir da ƴan uwan shi da mahaifin shi da mahaifiyar shi kuma da Al-Khabbab ibn al-Art, wadannan mutane su ne aka suka yi cutuwa game da azabtar da sahabbai da aka a garin Makka. Malike ta al-Khulasa, takaitaccen bayani akan wannan darasi, lamma qawiyar rasul sallallahu alaihi wa sallama bada'at quraishun fi idha'i ashabihi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karhi, bi ma'ana ya zamanto shakhsiya bariza, sai zamanto Quraishawa sun fara ya cutar da sahabban shi mamakin shi wa khassatihi almustad'afin da wanda suke kebantattun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masu rauni kabilalin kaman bilal wa ammar ibn yasir kaman irin su ammar dan yasir insha Allah bi hadha alqadr kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah.